Hedkwatar Rundunar Tsaron Najeriya ta yi ƙarin bayani cewar babu wani da aka nada a matsayin makaddashin babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa na Najeriya. Kakakin Hedkwatar Rundunar Tsaron Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, a wata sanarwa da ya aiko mana a safiyar yau, ya ce wannan ya biyo bayan yamuɗijin da ake ta yi ne akan babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa Lieutenant General Taurid Labaja. Yana mai cewar babu ma wani mukami na mukaddashin babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya a jiran giyar mukamai a gidan soja. General Tukur Gusau ya ce babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Taurid Labaja, a halin yanzu yana hutawa ne a wani bangare na hutunsa na shekara-shekara. Kuma hafsa na biyu mafi girman mukami a hedkwatar sojin ƙasa ta Najeriya, wato babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare, Manjo General Abdulsalam Bagudu Ibrahim, na kula da al'amuran kafin dawowar General Labaja. A kwanaki uku da ya so gabata ne aka yi ta yaɗa jita-jita dangane da rashin ganin babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, General Taurid Labaja, a bainar jama'a, inda su ke cewar ya riga mu gidan gaskiya. Kuma aka ga General Bagudu na gudanar da harkoki a gidan sojan da har wasu jaridu a Najeriya ke cewar an naɗa shi a matsayin mukaddashin babban hafsan hafsoshi. Amma a cewar masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman, wannan ba wani sabon abu ne ba a gidan soja.
Akwai dalilai da yawa da zai sa kuma soja ya zama baya office kuma is allowed. A hierarchy ɗin army, akwai wanda ake cewa Chief of Policy and Plans Army, COPP. Akwai COPP Air Force, akwai COPP na Navy, akwai Defense Headquarters ma na da COPP. Wannan shi ne duk sanda chief baya na shi ne ke mukaddashi. Yawanci idan ma chief zai tafiya, wato shi babban hafsa na army ko navy ko air force, akan saki abin da ake cewa signal babban hafsan hafsoshi zai tafiya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, a san da baya nan wani kaza kaza, wato shi wannan din number 2 din shine zai zama acting. Duk wani abu shi wannan number 2 din shine zai wannan. Saboda haka wannan abun ba wani babban abu bane, abu ne wanda is routine, ba abu bane da sai an fito da shi. Chief of Army Staff yakan je hutu, kuma is clear idan baya nan ga wanda ke biye da shi.
Saboda haka yanzu kasancewar General Labaja baya Najeriya, shi General Abdulsalam Bagudu yana kula da harkokin hedkwatar rundunar sojan Najeriya, wannan ba wani sabon abu bane.
Sosai ba sabon abu bane. General Abdulsalam wanda shine Chief of Policy and Plans, automatic ne kawai idan chief baya nan shine number 2. Wato ba wani sabon abu bane.
Hedkwatar tsaron Najeriya kazalika ta kuma aike da sakon gargadi mai zafi ga 'yan Najeriya nan da a bayan nan matsin rayuwa yasa suke takira kirayen neman sojoji su yi juyin mulki. General Gusau ya ce wannan ko kadan bai shafe su ba, kuma ba ruwansu da siyasa. Ko a baya ma sai da babban hafsan hafsoshin tsaron kasar General Christopher Musa a wata hira da muryar Amurka ya tabbatar da cewar batun juyin mulki fa a Najeriya wannan ya zama tarihi.
Ba yanzu ba kuma da wannan ya riga ya wuce. Allah ya riga ya wuce. Don akwai military regime to duk ba wanda za a takun kuma mutane balantin sojoji. Annan kuma gaskiya komai na tafiya yanda ya kamata. Sojoji na aikin su yanda ya kamata. Babu wanda ke complain kan wani abu da ke faruwa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.